أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Ladi domin ci gaba da karatun mu cikin littafin talkhis sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha da yau muna 25 ga watan Jumadal Ula hijirar ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 447 da ya dace ma 16 ga watan 11 miladiya ta 2025 din ta inganta idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun gani tun daga wato fasalin da malam ya kawo mana game da abin da ya shafi alqira'a shine karatu akwai wata gaba wadda sani ba cikin karatu mu samu ba muka fasarta wasu wanda suke saurare daga nesa sun ce wajen a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba a fasarta ba me ake nihi da wannan nan lokacin da mutum zai fara karatu mun gani abinda zai fara da shi malamin yace summa yasta'izu billahi wujuban wa ya'tam bi tarkihi zai wato nemi tsari ga Allah subhanahu wataala na ga daga abinda ya shafi shaytani kuma malamin yace wajibi ne yin wannan fajr 18 an ga wajen kai kafin mu dawo inda zan mu tashi fajr 18 malamin yace mutum zai samu zunubi game da barin wannan to abin da yazo a sunna shine mutum an ya kula taratan wani lokaci mutum yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari daga shaytan ar-rajim wanda yake jefaffe min hamzihi na daga abin da ya shahi wato haukan shi wauta da zai zo ya ma mutum wa nafkhihi da kuma abin da ya shahi wato irin girman kanshi da yanda ya zo ya sama mutum girman kai lokacin da kake yin ibada ko wani abu makamancin haka yace wa nafsihi da kuma abin da ya shahi irin tofin shi tofi mai ake nihi irin yayataccen zance da zai zo ya ringa jefa ma su malamai kamar yanda nan malam yace wa huna an-nafsu huna ash-shi'rul mazmum wato shine waƙe wanda yake na wato karkarai wanda yake abinki wanda yake kamar magana wanda take mummuna wanda take ta alfasha to kaga nan zaka fara karatu kana neman tsari daga Allah subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin shaytani wanda shi da man jefaffe ne daga rahman Allah kai yazo a cikin wannan karatun naka ya sanya maka abin da ya shahi wato irin wau ya kama wau ta shi a ciki ya kama haukan shi da zai ma a cikin karatun da zaka fara cikin sallah ko kuma lokacin da zaka yi karatu yace kuma wa nafkhihi da kuma irin wato abin da ya shahi girman kai da jiji da kai kada yazo ka fara sallah ko zaka fara karatu saboda in zaka yi karatu ma ana so ka fara da mine da a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu to lokacin shaytan yana iya zawa ya sama girman kai inda sama jiji da kai kai karatun nan da kake karana ganin kanka kai wani abu ne ko kuma a wannan sallar da zaka zo kai kana ganin kanka kai wani abu ne kai kuma ba komai bane a wajen ubangiji subhanahu wataala haka wa nafsihi da irin wasu tofi da zai ringa maka ko wani yayataccen zance da zai ringa zawa yana balama dan ya sa maka wasi a cikin sallarka to duka wannan abubuwa ne wanda suke abinki wanda mutum duk lokacin da zaka zo kai sallah wato yana da kyau ya zamanto mutum ya nemi tsari ga Allah subhanahu wataala da irin wannan yana daga cikin abubuwan da shedani yake zo ma, ko wani shedani wanda ake ce mishi khinzab. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai yazo yace ya rasulullah, shedan yazo yana takura mini tsakankanin abin da ya shafi sallata da niki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi zaka shaytanu yuqalu lahu khinzab, ce wannan wani shedani ne wanda ake ce mishi khinzab. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza fa idza ahsastahu, idan ka ji shi yazo maka yana nema ya sa maka wasi wasi kai ko kana cikin sallah, Allah yace fata'awwaz billahi watful ala yasarika talatan, ka nemi tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan a bangaren ka na hagu ka yi duk irin tofi da zaka yi so uku, amma ya kai yanda wato irin furuci ba zai huto ba, yanda wani harfi ba zai wato huto ba. Fatan an fahimta kina wannan a gurguje ya riga ya gabata bayani akan shi, mun ga bayani akan abin da ya shafi karatun Fatiha da kuma mamu yanda zai karanta Fatiha da bayyana Fatiha inda ake bayyanawa da ita da sura da zata biyo bayan ta, da kuma asirta karatu shi ma lokacin da ake asirtawa. Yana yau in zan mu tashi tartilul qira'ati shine page 22 ko page 22 mas'ala ta 67 haka ne, idan ban manta ba mun fara karatun ta ma tukun lokaci wato ya wannan in mana. Malam yace tartilul qira'ati wato irin yanda zaka ringa rera wato abin da ya shafi karatu lokacin da kazo kana yin sallah, a same ka kana rera karatu. Malam yace was sunnatu an yurattilal qur'ana tartilan la hadha wala ajala, alin yace abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutun ya ringa wato rera alqur'ani ba da yin rerawa ba ta gaugawa, kuma ba rera ba ta wato trolan ake jawo kai lantar diyawa, ba irin wannan ba. Shine yace mala hadha wala ajala, yace bal qira'atan mufassaratan harfan harfan, bari qira'at da ake so kai karatun so ake kai qira'a mufassara wanda zata ringa bayyana ma wato magana da ake tana bai huddo ma'ana abinda kake fadi, kuma kana yin daddaki daki kalma kalma kana yin karatun sakumi yana fitowa. Yace wa yuzayyinul qur'ana bi sautihi, haka mutun ya zamanto ya kawata alqur'ani da sautin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi, ka kawata alqur'ani da sautin da Allah subhanahu wata'ala ya baka. Yace wayataghanna bihi fi hududi ahkamihi fi hududil ahkami alma'rufati inda ahli alilmi bitajwid, sannan karira ka waka wannan alqur'ani gwalgwadan iyakar hukunce hukunce wanda suke bayyanannu wajen malaman tajwid, kada kuma rera qur'anin da aka ce kai ka rera shi ta huce gona da iri, ka rera shi irin rera wanda ka huce ka'ida. Misali nan an zo an ce kai madda wato guda hudu ko madda biyar ko madda shidda, kai kuma ka zo kai madda goma sha, kai wannan ka huce. A komi yanda ka'ida malaman ilimin tajwidi suka zo suka ce kai, to haka ake so ka rera alqur'ani ka kashi wato daki daki. Malam yace wala yataganna bihi alal alhanil mubtadi'ati, sannan kuma bai dacewa mutun ya ringa rera alqur'ani akan wato irin rerawa ta wanda suke ma'abota kirkiri, wanda suke kirkira abubuwa na abin da ya shafi bid'a. Yace wala ala qawaninil musiqiyya, kuma ba za ka rera alqur'ani ba akan ka'idodi wanda suke na waka. An fahimta? Ka san ai waka tana da ka'idodi, wai ka'idodi da ake dora, to alqur'ani ba a so ka rera shi akan ka'idar waka, kuma ba a so ka rera shi akan wani huce gona da iri irin yanda wasu da suke kirkira abu a cikin addinin musulunci wanda ake ce musu al-mubtadi'a, ka zamanto kana yi a irin da irin wannan. Me ake so kai wajen rera alqur'ani? Shine ka rera shi ta yanda yake kan ka'idodi na abin da ya shafi ilimi wanda yake na wato tajwidi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurta da arattala arira alqur'ani rerawa. Bari ma a wancan satin mun gani irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sa ma sahabbai su karanta mishi alqur'ani yake cikin hadisi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zayyinul qur'ana bi aswatikum ku adawta alqur'ani da abin da ya shayi sautittukan wato lokacin da kake karanta alqur'ani da sauti mai dadi wanda zai ji alqur'anin nan zai ji lalle fa wannan abin wanda kake karanta ba karamin abu bane ba to amma lokacin da kazo kana ciccira shi kana yayyankawa inda baka ba nan ba ya kamata ka tsaya kana tsayawa sai zamanto wanda yake jin larabci kai tsaye zai ce ma a wannan abun ba daidai bane ba saboda maganar da ka wadi a yanda ka wadi ta bai kamata ba a ce wato haka wannan magana take akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin mafi kyawun mutane sauti na alqur'ani sune wa'anda idan suka ji alkaratun alqur'ani za su zamanto sun samu tsoron Allah subhanahu wata'ala to lokacin da mutum yake karanta alqur'ani zaka dinga jin karin tsoron Allah yana shiga cikin zuciyarka to wannan haka alqur'ani ya gada alqur'ani yana da dadi yana da kyau mutum duk lokacin da ka samu kanka matukar gurgurdan iyawarka ka karanta alqur'ani da sautin da Allah ya baka ka kadawuta qur'ani da wannan sauti kada ya zamanto ka bari haka kawai kake karanta shi a ana so ya zamanto kana wato rera shi iya gurgurdan rerawa sannan kuma kada ka huce gona da iri kada ka zamanto ka safkara kaidodi na tajwidi ka koma kaidodi wanda suke na waka duka wannan wato bai dace ba idan shine nan mallan ya kawo mana wato abin da ya shahi rera alqur'ani wato a cikin wato sallah da fatan an fahimta to sai mallan ya ce mas'ala ta 68 ce al-fathu 'ala al-imam nene al-fathu 'ala al-imam shine tuna ma limami tuni ga limami lokacin da aka zo ana sallah liman yana iya samun wani abu ya kuskure to kai imamu abinda ake so na baya wanda yake bayan liman ya tuna mishi wanda yake bayan liman waye yake bayan liman al-asali abu wanda ake so ya tsaya bayan liman shine wanda yake ma'abocin hankali da kwakwalluwa da ilimi an fahimta saboda duk lokacin da liman ya samu wata matsala shi zai tuna mishi lokacin da misali liman ko yana sallah arwalla ce ta warware ko kuma ya tuna bai da arwalla idan ya huto wa zai janyo kaga wanda yake baya da shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa liyalini minkum ulil alhami wan nuha liyalini ulil alhami wan nuha au kama qala zalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda zai ringa biyowa bayana su ne ma'abota wato hankali wanda suke kuma manya balagaggu wanda sun san abin da ya kamata to wannan kenan sannan kuma wanda zai tuna ma liman shine wanda ya san tabbacin cewa wa liman in nan kuskure ne misali kuma mun gani a baya cewa liman in yana karatu ya bace yana bada dama a tuna mishi baba ya dauko aya kawai ya zo sai ya gaita da error zai ya san yayi error zai tsaya yana neman inda zai ajiye lumfashi ya koma ya dauko ya sake daidaitawa sai ka gani gabaki ɗaya masallaci an ɗauko da yawa kowa yana nema ya tuna mishi ɗaya daga cikin wani ake bada kissa Allahu a'lam ta inganta ko bata inganta ba ya zo yana jan mutane sallah sai ya kuskure irin ya ɗauko ƙananan surori wanda dai aka saba karantawa a salloli da ya kuskure gaba ɗaya masallaci aka tuno ake tuna mishi a yace a haka ne sai raka'a ta biyu ya koma can sama sai ya tsaya kuma ya yi kamar ya yi kuskure masallaci kuma aka yi shuru ya ce kuka cewa to kaga abin wannan ai bai yi ba kuma to ala kulli halli yana da kyau lokacin da za a tuna ma liman shine liman na farko ya bada dama a tuna mishi in ya gagara samowa idan bai bada dama yana ta kai kawo wannan ana iya samu wanda yake wannan ya bala mishi ai dan ya dauke ta daidai ya zamanto ya wannan ishi to shine mallan yace wa yushra'u lil muqtadiya an yataqassada al fatha ala al imami izartaja'a alayhi fil qira'a wato an halitta ma mutumin da yake wato bil liman shine imamu ya nufaci tuna ma liman lokacin da liman karatu ya cakule mishi ko kuma ya manta a cikin karatun shi. Kenan wannan abu ne wanda shari'a musulunci ta halatta. Bar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana wannan. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah wata sallah sai shi ma ya samu irin kuskure a cikin karatu. To wannan abin da yazo mishi kuma sahabbai ba su tuna mishi ba. Falamman sarrafa lokacin da aka gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya ce ma Ubay, yace a sallaita ma'ana, yace kai sallah tare da mu? Ubay yace eh kwarai ya Rasulullah, na yi sallah tare da mu. Yace to mi ya hana ka lokacin da na bace karatu na wannan ka tuna mini, ka dago mini wato karatun nan? Kenan wannan ya nuna mana cewa liman inda ya bace wato ya halatta wato ana tuna mishi wato abin da ya shahi wato karatu. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Kenan wannan shine abin da malam ya kawo mana wato a wannan wato mas'ala. Kenan nan duka har yanzu dai muna tsaye a sallah ko an yi karatun Fatiha, an yi karatun da yake biyowa bayan Fatiha, kuma duk wani abu na tsayuwa in kuskure ya zo za a tuna, in karatu ne za ka yi shi a rai, za ka rera karatu, za ka karanta shi kuma daki. To yanzu mun yi da ayyuka na tsayuwa. Abin da ya rage mana shi ne mine? Shi ne zuwa ruku'i. To kafin nan in akwai istiftari. Aha. Na'am. Wajen yin karatu? Wannan akwai wadda take takaitacciya, addu'a bude sallah. Wadda zaka yi shine wadda in kai a'udhu billahi minash shaitani, shi a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, da zaka yi shine lokacin da zaka fara karatu. Ai shine nan malam ya kawo mana, yace mana lokacin da kazo zaka fara karatu, zaka fara ne da mine? Da isti'aza. Sai yace summa yasta'izu billahi wujuban wa ya'tam bi tarki. Zaka fara ne da isti'aza. Ita kuma waccan addu'a ta bude sallah, du'aul istifta, da kai kabbara ne. Ina cewa Allahu akbar. In ni ne liman ko kuma ni kadai ne ko kuma ina bayan liman, to wannan ita ce abu na farko da zan fara. Allahu akbar zan yi subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka sumuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Wannan ita ce mafi gajarta. Subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka sumuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. In kuma kai kadai ne zaka yi qiyamul layli misali, sai ka dauko allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. An fahimta? Inda misali yanzu in ka zo kai kabbara kana bin liman kan ka'ida allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ai kaga wani liman tana waya kai rukui. In kuma kai ne liman ka dauko allahumma ba'id baini wa baina khataaya, anan su malam Muhammad hayya suwara subhanallah, sai su yi zaton ko baka fara karatu bane, ka manta ka fara yin shi a asirce. An fahimta? Kina amma wannan takaitacciya shine subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka sumuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka, ita ce abu na farko da kai kabbara. To kun zaka fara karatu sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ko kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi, ko a'udhu billahi samii'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi. Duka wannan sun tabbata. Kina in kai wannan kuma sai ka shiga karatu. An fahimta? To Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To kenan shine yanzu za mu shiga abu na biyu, abu na fasali na shidda, kuma gabata abin da ya shahi biyu a cikin sallah. Abu na farko shine tsayuwa da abubuwan da suka shahe. Yanzu abu na gaba shine ruku'i. Shine malam ya kawo mana fasali na shidda sadisan, yace ar-ruku' shine wato ruku'i. Mas'ala ta 69 malam yace fa idza faraga min al-qira'ati sakata saktatan latifatan bi miqdari ma yataradu ilayhi nafsuhu. Yace idan mutun ya gama karatu, kana tsaye ka yi karanta Fatiha, kai karatu bayan Fatiha, yanzu za ka ruku'i, sai kayi sakata sakatatan latifatan, sai kayi wani dan shiru shiru wanda yake tattausa kyakkyawa. Ka'ida karatu gwalgwadan ma ya taradu ilaihi nafsu, gwalgwadan yanda wato lumfashinka zai dawo kamar na ajiye lumfashi. Misali na zo karatu, na karanta Fatiha, na yi Fatiha, na zo na dauko wata sura, suratul duha, na je wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis, ka gani ai zan tsaya kamar na dan yi lumfashi. To wannan shi ma yana so mutun yayi shi, an fahimta? Kada ka zo kawai amma bi ni'mati rabbika fa haddis Allahu akbar, ka gani kinan ka shigo da ma karatun da kabbara duka a gani. A sai bala yace zaka dan yi wani shiru shiru wanda yake kyakkyawa. Shi yasa a can yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi gama karatu zai yi wannan dan shirin, sannan sai ya daga hannun shi. Shine sai ya kawo mana mas'ala ta 70 yace summa yarfa'a yadayhi ala wujuhil mutaqaddimati fit takbiratil ihram, sannan mutum ya daga hannayen shi ala wujuhil mutaqaddima, akan siffar da muka bada ta a can farko wajen kabbaral harama bi takbiratil ihram. Shine kenan zaka yi kabbara anan sai ka daga hannunka kace Allahu akbar. Wannan kabbarar da kai ta zuwa ina ne? Zaka tahi ruku'i, kenan irin yanda wato muka yi bayani a baya wajen takbiratul ihram. Kana iya kai ta a tare Allahu akbar ka tsaye ruku'i, kuma kana iya kai daga hannu tukun ka ce Allahu akbar ka tsaye ruku'i, ko kuma ka ce Allahu akbar sai ka daga hannu sai ka tsaye ruku'i, duka yanda ya gabata bayani. Kenan wannan zakka tafi ruku'i, kenan idan kai wannan dan shirin dan kadan na ka sauke lumfashinka, abu na gaba shine ka daga hannu kai kabbara sannan ka tafi ruku'i. Ka tafi ruku'i kai ruku'i. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wato sallah da yake koya ma wato Khallad bin Rafi, ya gayi mishi cewa idan yayi wuzai zo ya arwallahi kafsa arwallahi je yayi kabbara yayi karatun Fatiha, yace mishi summa yukabbiru Allah wa yuhammiduhu wa yumajjiduhu, bayan yayi bude ya yabi Allah ya girmama Allah yayi karatu, yace summa yukabbiru wa yarka, sannan yayi kabbara yayi ruku'i. Ruku'i yana daga cikin menene a cikin sallah? Mun gani a baya cikin ahalari sunna ne ko farilla ne ko mustahabi ne? Yana daga cikin farillai, dole shi ita sallah tana buƙatar wato abin da ya shafi ruku'i. To sai malam yace masala ta 71 wa yukabbir wa huwa wajib, wannan kabbarar da zai yi kuma wajibi ne, baka zo baka yi ruku'i baka yi kabbara kawai ka tayi, saboda ya zaka ga wani ana sallah shi yayi shiru kawai dungurawa ne, kaga ai wannan ba sallah bace kace, ba shiru ba ake a sallah, sallah ambatan Allah ake, akwai abubuwa da yawa da ake cikin sallah. Idan baka zo ba zaka yi sallah kawai a same ka kai shiru dukum kawai kai kana bin liman dum 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 kana tsaya, wannan bai yi ba, kuma sallah ka za ta samu wato matsala. Malam yace summa yarka, sannan yayi ruku'i. Masala ta 72 yace bi qadari ma tastaqirru mafasilahu, gwalgwadan yanda wato gaban shi za su zamanto sun daidaita sun tsaya. Wa ya'khudhu kulla adwin ma akhadahu wa hadha rukun, sannan kuma kowace gaba ta zamanto ta kama wato wurinta a ruku'in, saboda in kai ruku'i kowace gaba ka akwai wajen da ya kamata tsaye, kowace gaba ka akwai wajen da ya kamata tsaye shi. Mana yace kuma wannan rukuni ne, kamar yadda muka gani cewa farilla ne shine rukuni ne yin ruku'i. Idan kaga in kai kabbara zakka ta yi ruku'i, nan ta iya ruku'i, abu na farko ka'ida karatu ana so ka yi dan shiru na sabke lumfashi, sannan bancin shi ka yi kabbara ka ta yi ruku'i, kuma wannan kabbara wajibi ce, sannan ya zamanto ka yi ruku'in naka yanda kowace gaban ka ta zamanto ta kama wajenta, saboda tana da wani waje wanda aka ce idan ka yi ruku'i ka tsakata sai ta tsaya a wannan waje, an fahimta? Kenan wannan tahiyya ruku'i kenan. Sai ce to kaifiyatul ruku', shi ruku'in yaya ake yin shi, yaya ake yin ruku'i? Kawai haka nan kawai dan an ce ruku'i kawai shikenan ka dan duka shikenan? A'a, shari'a musulunci yadda ta karantar da kai yaya ake yin ruku'i. Shine malam sai yace mas'ala ta 73. Yace wa yada ayadaihi ala rukubatihi. In kai ruku'i hannayenka zakka dora su aina ala rukubatihi akan guyoyin hannunka. Wa yumakkinahuma min rukubatihi min rukubatayhi. Ya zamanto ka kamar ka dogara da abin da ya shafi guyoyin naka. An fahimta? Yace wa yufarrija baina asabi'i. Ya tsotsinka kuma ka dan wara su. Lokacin da ka kama wato abin da ya shafi guyuwarka. Ka annahu qabidun ala rukubatayhi wa hadha kulluhu wajib. Yace kai ka ce damkar wato guyoyin naka ne kai. Malam yace kuma duka wannan wajibi ne. Abu na farko, idan muka zo ruku'i, ya ne zan mi shi ne za mu kama wato guyoyinmu, wannan guyuwa. Guyuwarka ita zakka damka, kuma hannunka haka zakka damke su ka kama. Lan suka ce ka damke su yanda damkar da zakka yi, yanda malamai suke cewa, ta yanda in ka zo misali da wani zai dan taba maka hannunka nan, za ka nemi ka kwaye. Kenan kaga duk ƙarhinka zaka kai shi na, zaka kai shi kan gwiwa ƙarhinka. Shi yasa malam nan yace wa yumakkinahuma, ya zama to kamar ka dogara wato da su, kamar yanda ɗaya daga cikin marawaitan hadisi yake cewa kan inzala sallallahu alaihi wa sallama yada kaifaihi ala rukubataihi wa kana ya'muru bizalika. Yace haka kuma ya umurci almusi'u sala, wanda yake muna na sallar shi. Yace a wani hadisi, yumakkinu yadayhi min rukubatihi ka annahu qabidun alayhima. Zalla sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da hannayen shi akan gwiwoyin shi, kai ka ci ya damke su ne haka. Kaga abinda ka damka ai ka rike shi da kyau, ka tabbata akan shi. Sannan yace wa kana yufarriju baina asabi, yana wara wato abinda ya shafi yatsotsin shi. Wa amara bihil musi'u sala, haka ya umurci wannan wanda yake muna na sallar shi, Khalad bin Rafi, wanda ya shigo masallaci wanda mun ga yake kissa shi. Yace idza raka'ata, idan kayi ruku'i, fada'a rahika ala rukubataika thumma farrij baina asabika thumma mkus hatta ya'khudh kullu adwin ma akhadhahu. Ce idan kayi ruku'i ka damki hannayenka, ka zamanto ka tabbatar da hannayenka akan gwiwoyinka, ka bude yatsotsinka, sannan kuma ka tabbatar da kowace gafarka ta zamanto ta kama wajenta a wajen ruku'i. Kina wannan abu na farko daga siffar ruku'i. Malam sai yace ma wa hadha kulluhu wajibun, wannan dukkan shi wajibi. Saboda baka zo baka yi ruku'i kawai ɗaya gegege haka ka zo ka yi, ko ka kama wani waje ba gwiwa ba, ko kuma a'a, abin da yake wajibi shine ka kama gwiwa ka damke ta. Sai yace wa yamuddu zahrahu wa yubassituhu hatta law sabba alayhi alma lastaqarra wa huwa wajib. Malam yace ya zamanto ka meke gadan bayanka ruku'i, in aka yi ruku'i meke gadan baya ake, ka meke shi duka, ya zamanto ya meku ko ba gan da. Kada ka zamanto ka yi ruku'i ya zamanto ka yi shi misali dogogo haka, kaga haka ai baka meke ba bayan, kuma ba a so kai ruku'i kai haka. Ka san akwai wanda sun yi ruku'i zaka gani sabka suke, kamar jirgi zai sabka, wannan shi ma ba daidai bane ba. So ake kai shi baina zalika daidai wadida. Shi yasa nan malam yace maka wa yamuddu zaharahu wa yubassituhu hatta law sabba alayhi alma, da za a zuba ruwa nan yau to ku dan dago kanku dan yawa to kun ga haka. Yace a in ka sadda kai kai kasad yawa haka, haka bai yi ba, a so kai ake kai daidai wadida da zaman to baka dago ba. Yace ko da za a zuba ruwa da a ce ruwan nan ya tsaya, shine a Hausa muke cewa da za a dora ƙwariya ko wani ƙwai da tsaya zai abu wanda yake dan ai, wanda in bai samu boje wanda yake da equilibrium zai kwaci. To shi yasa so ake gadan bayan ka ya miƙe sak a ruku'i, kuma ka yi shi ka damke ina gwiwoyin ka, ka gani nan in ka yi shi ka meke ƙarhin ka yana saman mine, yana saman nan ka ba ƙarhin ka. To haka ake so. Sai malamin ya ce mawa wa haza wajibun. A in doro gare shi wannan halittar shi ce haka. Kenan sai zamanto gwalgwadon yanda la yukallifullahu nafsan illa wusaha. In mutum rashin lahiya ce wadda a cikin halittar shi ce, to wannan ai ba za a iya wannan in mushi ba. Amma dai wanda yake lahiyar shi dau ba halittar shi bace haka nan bai da doro, to wannan shi ne abin da ya shafi ruku'i wanda ake. Malam ya ce wala yahfid ra'sahu wala yarfa'u. Kaga ba za ka kai kanka ƙasa ba, ka sadda kanka haka, kuma ba za ka ɗaga kanka ba haka. Sai ya ce maka walakin ya ja'aluhu musawiyan li zahri, kanka ma za ka sa shi daidai ne da gadon bayanka. Kanka za ka sa shi daidai ne da mine shi ne da gadon bayanka. Wannan shi ne yadda ruku'i manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin hadisi, an ce kana sallallahu alaihi wasallam la yasubbu ra'sahu wa la yaqna walakin bayna zalik. Manzala sallallahu alaihi wasallam bai saddar da kanshi, bai kuma daga kanshi sama, a yanayin daidai wa daidai ne. Haka ya umarta, kuma yake cewa fa iza raka'ata faj'al rahika ala rukbatayka wamdud zahraka wa makkin liruku'i. Wannan shi ne ruku'in da mutum zai yi, ko malam sai yake ce maka wannan wajibi ne, wannan wajibi ne, don ya nuna maka cewa in ka yi wani ruku'i wanda ba shi ba, kenan baka zo ba da wajibi ba. Kaga sallaka akwai mine, akwai naqas. Shi yasa zaka gani wannan yake nuna maka hadisan da muka karanta baya, cewa mutum zai zo yayi sallar tashi da zai, ba zai samu baladan sallar sai ɗaya cikin goma. Kaga tun daga ruku'i an kada ka, tun daga daidaita ruku'i baka daidaita ba da kyau. Wannan yake nuna maka al'amarin sallah dole ka tsaya ka yi ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi. Kenan wannan duka yana daga cikin wato abubuwan da mutum wanda yake siffa na wato ruku'i. Sai ya ce matsala ta 76, ya ce wa yuba'id mirfaqaihi an janbihi, sannan ya nisanta mirfaqaihi wannan hannayen shi, gwiwo kwabrin hannu, an janbihi game da abin da ya shafi jikin shi ko cikin shi. Zaman tuka da ka zo ka yi ruku'i haka. A bayan da ka kawo nan in ka nan, a so ake ka yi shi ka nesanta su, kada ya zamanto suna gab da abin da ya shafi wato jikinka. Abinda ake so shine ka nesanta su. Ya ce wa yaqulu fi ruku'i, kinan duka wannan shine siffar ruku'i. Ka yi ruku'i, gadon bayanka ya meke sak, baka daga kanka ba, baka sadda kanka ba, ka tabbatar da gwiwoyinka ka ba su, ka dogara da su. To a lokacin da kai wannan shine a cikin ruku'in zakka ce subhana rabbiyal azim 3 marrat aw akthar. Zaka ce subhana rabbiyal azim, sarki ya tabbata ga Allah ubangiji na al azim, wanda yake mai girma. Zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa amman ruku, amma abin da ya shafi ruku'i manzo ya ce fa azimu fihi rabb, ce ku girmama ubangiji. Wa amma sujud, amma sujada fajtahidu fi du'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi kai matuƙa wajen yin addu'a. Fa qaminun an yustajaba lahu, ya cancanta a karba mu. Kaga ruku'i mai ake so mutun yayi shine ya girmama wato ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan ruku'i ana so mutun ya zamanto ya samu nutsuwa a cikin ruku'i, kada a same ka a cikin ruku'i baka samu ba wato nutsuwa. Kenan azkar inda ake yi a ruku'i mai ake cewa za a ce subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kana iya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Haka kuma kana iya yin so uku, kana iya akwai subuhun quddusun rabbul mala'ikati rabbil mala'ikati war ruh, subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh. Idan wasu sun ce wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin shi a irin sallar dare, amma shi ma azkar ne wanda yake na ruku'i. akwai azkar na ruku'i wanda zaka iya yi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli dida na akwai adda amma dai dake yazo hakan ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi a cikin ruku'i yana kamar fasarta alqur'ani to wannan shi ma mutum malamai suka ce zaka iya yin shi akwai kala na biyar shine allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basri wa mahyaya wa mahyi wa azmi wa asabi wa mastaqaltu bihi qadami lillahi rabbil alamin wannan shi ma yana daga cikin ambaton Allah da mutum zai iya yi a cikin ruku'i ko kuma subhana zil jabaruti wal makwal malakuti wal kibriyai wal azama shi ma yana daga cikin irin ambaton Allah da mutum zai ringa yi a cikin ruku'i idan kaga ba kala daya bane yanzu kaka ji wani wata ran kun yi ruku'i kaji yana wani wasu azkar a ciki kace to wannan kowane irin azkar ne a duka wannan kalan ya halatta kamar yadda malamai suka bayi cewa zaka iya yi a ruku'i kaka iya takaitawa akan subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kai so uku ko kuma wato sama da haka nan shi dai so ake mutun yayi mene yayi abu wanda yake mara shine emper kai uku ko kai biyar ko kai bakwai ko kai tara ko sha daya gurgurdan wato yanda ka samu kanka sai malam yace taswiyatul arkan da fatan an fahimci safar ruku'i aha ba tambaya to sai malam mas'ala ta 78 yace taswiyatul arkan daidaituwar wato gabbai ko kace wato abin da ya shafi rukunai rukunai yace wa minas sunnati yana daga cikin sunna an yusawwiya bainal arkani fi tuli mutun ya zamanto ya daidaitawa tsakankanin rukunai abin da ya shafi tsawo yace fa yaj'al ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudahu wa jalsatuhu bainas sajdataini qariban minas sawa ya zamanto mutun ya sanya ruku'i shi da dagowa daga ruku'in shi da suje da shi da zama da zakai wato kahin zaman tahiya su zamanto gwalgwadan wato daidai wadida an fahimta tan inda za su yanzu da nayi ruku'i a ruku'i na sai nayi minti ɗaya ko minti biyu to so ake lokacin da na dago daga ruku'i shi ma kai in wuce wannan minti ɗaya minti biyu haka in na tayi sujada so ake in yi gulgudan abin da nayi wato a ruku'in nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sadaqa yana daga cikin sunna mutun ya daidaita ruku'in shi gulgudan lokacin da kai a ruku'i gulgudan shi ake so in ka dago daga ruku'i shine yace fa yaj'al ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i da dagowar ka bayan ruku'i wasu judahu da sujada shi wajalsatuhu bainas sajdataini da sujada da zaka yi tsakankanin zaman da zaka yi tsakankanin sujada guda biyu qariban minas sawa wato kusa ya zamanto tihde wadida an fahimta kinan kada ya zamanto nayi zo nayi ruku'i minti daya a ruku'i nayi minti daya ina azkar dan dago kawai nayi sai 15 sai na goma kaga baka sa su ba mine basu zo ba daidai wadida ko da ko bidabt basu zamanto ba kowanne minti ɗaya ɗayan cip cip amma in wannan ya zamanto minti ɗaya wannan ya zamanto sankan sank sai wannan kaga a wajen irin HD din sankan sank sai wanda da INR duka kusan mine ne kusan sosanta kusan guda ne to kenan qariban minas suwa su zamanto gwalgwadan dai kada ya zamanto ka sa wata difference tsakankanin su mai yawa an fahimta kenan shine malam yake nihi anan kuma wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wala yajuzu an yaqra alqur'ana fi ruku'i wala fi sujud bi halatta mutun ya karanta alqur'ani a ruku'i ko a sujada alqur'ani ba a karanta a ruku'i ba a karantawa a sujada ambatan Allah nan da manzon Allah yace wa amma ruku'u fa azimu fihi rabb wa amma sujud falshahidu fi du'a fa kaminu an yustajabu dala sallallahu alaihi wasallam yace amma ruku'i ku girmama ubangiji kinan ba karatun qur'ani ba zakai kaga anan shine mutane da yawa wasu basu fahimta. Idan lokacin da wani abu aka zo aka ce ma wane a irin wannan waje ba karatun Qur'ani ba ake yi, sai ce ma a yu karatun Qur'anin ne bai da kyau. Ai karatun Qur'ani waye sai ya zo ya ce karatun Qur'ani bai da kyau? Babu. In ka nema ka karyata Qur'ani ko ka musanta Qur'ani, ai kwata kwata zaka kauta daga musulunci. A'a, shari'ar musulunci bata karantar ba cewa a zo ai karatun Qur'ani ana. Shine abin da ake so ka fahimta. Kamar yanzu nan ruku'i, shari'ar musulunci bata ce ba ai karatun Qur'ani a ruku'i. To na zo in yi karatun Qur'ani in ce ai abu ne mai kyau. Ga yanda manzon Allah ya karantar da ni, ai ba na zo bai. To shi yasa da yawa zaka gani irin akwai mutane wanda an fadakar da su irin wannan abubuwa, wani sai ya gani a'a, yo ai abu ne mai kyau. Eh, abu ne mai kyau, amma ba ni da kai ba muke cewa abin nan a waje kaza ya kamata a yi. Sali wanda zai zo makabarta ya ringa karatun Qur'ani. A makabarta ba karatun Qur'ani. Ba karatun Qur'ani a makabarta. Zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada mu mai da gidajenmu makabarta, mu ringa karatun Qur'ani. Mu ringa karatun Qur'ani. Kina wannan yake nuna cewa a makabarta ba karatun Qur'ani. Makabarta in aka je me ake ma mamata adda? An binne mamaci abinda ake so a mishi adda. Addu'an nan ita yahi bukata fiye da abin da ya shafi karatun Qur'ani. Da farko ma in ka karanta Qur'ani, me zai iske mamaci? Kai ne ka karanta, in ka karanta yanda aka yi kai dan Allah a baka al-hasanatu bi ashri amsaliha. Harafi daya a baka lada goma. To shi mamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta idan aka binne mamaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Zala sallallahu alaihi wasallam yace ku nema ma dan uwanku gafara, ku nema mishi Allah subhanahu wataala ya bashi tabbatuwar ikon bada amsar tambayoyin da za a mishi, saboda yanzu za a mishi tambaya. To yanzu shi wanda yake cikin wannan halin za a mishi tambaya, kace zaka karanta mishi Qur'ani ko ka mishi addu'a, me zai zaba? Asan addu'a zai ce ta zai a bar karatun Qur'ani. Karatun Qur'ani abu ne mai kyau ko ba abu ne mai kyau? Abu ne mai kyau, amma dai a nan ba shi ba ake so. So ake mine a nan, amma mamaci adda. To haka a ruku'i nan ba karatun Qur'ani ba mutum zai. Abinda ake so shine kayi azkar, kayi addu'o'in da shari'ar musulunci ta karantar da kai. Shine malamin yace wala yajuzu an yaqra al-Qur'ana fi ruku'i wala fi sujud. Bai halatta ga mutum ya karanta al-Qur'ani a ruku'i ko kuma wato abinda ya shafi a sujada. Kina wannan bai dacewa a samu mutum ya karanta Qur'ani. Na'am. Na'am. Mutum idan ya zamanto kai ne to zaka yi ruku'i, kai a ruku'i kuma ko a sujada, daga cikin addu'o'in da zaka yi akwai wata addu'a wadda kuma Qur'ani ne ya zo da ita. Kamar misali addu'a Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, kamar yadda Allah ya ce wa minan nasi man yaqul rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. To yaya zakai? To anan malamai suka ce ka sake mata siga, misali ta zo a Qur'ani ya ce wa rabbana atina, sai ka maida ta Allahumma rabbana atina. An fahimta? Ai al-Qur'ani ba ta sai ba Allahumma rabbana atina. To kai ka sa ta da Allahumma, ko kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ai tana daga cikin al-Qur'ani. To amma kuma tana daga cikin addu'a da mutum zai yi. To in ka zo kana iya ka ƙara wani abu a cikin ta, la ilaha illa anta ya rabbana subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ko subhanaka inna kunna minaz zalimin, ka ce ya Allah subhanaka sarki ya tabbata gare ka inna kunna, lalle mu mun kasance daga cikin wanda suke azzalumai, muka zalunci kanmu. Kidan ka kai mini ka sauya sigar data yanda ta zo ba a yanda ta zo na al-Qur'ani ba. Kidan wannan haka malamai suka ambata cewa mutum kenan sai ya dan ƙara wani abu yanda dai cikin ayyameda ta sufar mu addu'a ba karatun ayat Qur'ani ba ce yake. Kenan irin wannan ayoyi haka nan mutum zai yi da su. Na'am. To sai malamin yace mas'ala ta 80 yace al-i'tizalu min ar-ruku'i, daidaituwa da abin da ya shahi wato ruku'i. Malam yace summa yarfa sulbahu min ruku'i wa hadha rukunun, sannan mutum ya dago wato gadan bayan shi daga ruku'i. Kenan yanzu mu dago daga ruku'i. Yace wa hadha rukunun, wannan kuma shi ma rukuni ne. Yace wa yaqulu fi asna'i itidalihi, zai fadi a lokacin da yake dagowa. Inna al-itidalu min ar-ruku'i, dagowa daga ruku'i ya kwana. Dagowa daga ruku'i. Lokacin da mutum yana dagowa, a lokacin zai ce mine sami'a Allahu liman hamida, wa hadha wajib. Ce zai ce sami'a Allahu liman hamida. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji da mutumin da ya zamanto ya yabe shi, ya jinjina mishi. Yaushe zan ce sami'a Allahu liman hamida? Shine lokacin da nake dagowa. Asna'a al-itidal, lokacin da nake dagowa. Kinan zan yi sami'a Allahu liman hamida, sai daga nuna. An fahimta? Kinan shine malam yake mana bayani anan masala ta 81 ta 82 yake cewa wa yarfa'u yadayhi inda al-itidal ala wujuhi al-mutaqaddima. Daga hannu shi ma irin wancan wanda muka gani. Kana iya ka zo tare da sami'a Allahu liman hamida, saboda zaka daga hannu. Akwai wuraren da ake daga hannu kamar yadda hadisin Abdullahi dan Umar ya tabbatar. Na farko shine takbiratul ihram, zaka ce Allahu akbar. Na biyu shine lokacin da zaka je ruku'i, zaka ce Allahu akbar. Na uku shine da zaka dago daga ruku'i, sami'a Allahu liman hamida, akwai daga hannu. Na hudu kuma shine lokacin da ka yi zama na wato raka'a guda biyu. Kai zaman tahiyya ta farko raka'a guda biyu, lokacin da zaka dago shi ma zaka dago da kabbara, ka daga hannunka Allahu akbar. Wannan haka Abdullahi dan Abbas ya tabbatar. Yace wa yarfa'u yadayhi, zai daga hannun shi inda al-itidali ala wujuhil mutaqaddima, a lokacin da yake dagowa gurgurdan yanda wato bayani ya gabata a takbiratul ihram. Masala ta 83 yace summa yaqulu mu'tadilan mutma'innan hatta ya'khudha kull 'azmin ma akhudahu wa hadha rukun. Yace summa yaqumu, sannan mutum ya tsaya yayi tsiye ya daidaita a cikin nutsuwa har sai kowace gaba ta koma wato wurinta. Yace wannan shi ma rukuni ne. Kinan lokacin da muka yi ruku'i, a ruku'i muka ce idan muka zo ruku'i muka yi kowace gaba sai ta yi mi, sai ta je wajen ruku'i. To lokacin da muka dago daga ruku'i, sami'a Allahu liman hamida, kowace gabarka kuma sai ta dawo inda take ta tsaya. Sai ta dawo inda take ta yi mini ta tsaya. To anan akwai masala kuma ta rike hannu. Wasu malamai suke cewa in ka dago daga ruku'i, a lokacin hannunka zaka sake shi. Wasu suka ce a'a, in ka dago daga ruku'i zaka me da, tunda an ce gabaka kowace ta koma inda take. To kafin in ta yi ruku'i hannuna ina yake? A saman kirje kenan, shi ma zan maida shakan. To matsala ce wanda aka samu sabanin malamai wajen fahimta sosai akan wato wannan matsala.